akwai damuwa muna nema muna samu zamu cikin gari muna damu daban mu ko yana hannunka zaka bamu kare mutun ya ana mun samu zamu inga ya gude damu ga ya gude yanzu ku ake yanzu ku ake yan adawa suna fama sare zaka samu in kana
inde kane ma kai kane ma samu bawala addu'a na shine kullu rabbana ya bamu da
rabbika bamu da
zamu ja magana dan uwan mu duk zamu kai su maka
zamu
tafiyar mu sojoji suraka
sojoji
muna waje magiya adaka
magiya adaka
malam bawala in ka ne ma samu bawala bawala in ka ne ma samu bawala bawala
nobody above any mistake me are chopping a big plate now my movie they both spray I don't feel like a big commando. And nobody can break my do. But I need a yawa waka musikesu. Kuma sauti na bezo makapa zesu. Ndereba na kuma kuti zesu. I'm doing the way you no be expecto. Uno goes, you no be inspecto. I like you chill, that's why I de hustle. Brother man tryna make you hustle though.
Inde kane ma, samu bawala. Aduwa na shine kulli rabbana ya bamu da
rabbika bamu da
zamu ja magana dan uwan mu duk zamu kai su maka
zamu
tafiyar mu sojoji suraka
sojoji
muna waje magiya adaka
magiya adaka
malam bawala in ka ne ma samu bawala
bawala
in ka ne ma samu bawala bawala